This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. Jama'a a Jamhuriyar Niger za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a koda yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai, bari mu fara ba ku cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya masu azumi, kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Wata kotu a garin Charleston na jihar South Carolina ta Amurka ta game da jimami, yayin da 'yan uwan mutane tara din nan da aka kashe a majami'ar Emmanuel AME ke magana da mutumin da ake zargi da kashe-kashen. Diyar Ethel Lenz, wata tsohuwa 'yar shekaru 70 da haihuwa mai hidima a majami'ar, wadda ke cikin waɗanda aka kashen, ta ce da maharin mai suna Dylan Roof, "Ka raba ni da wata aba mai matuƙar tamani gare ni, ba zan iya ƙara mata magana ba. Ba zan iya ƙara riƙe hannunta ba." Muryarta cike da ɓacin rai, ta ƙara da cewa, "To, amma dai Allah ya yafe maka, ni dai na yafe maka." Roof ya kalla ne ta wani bidiyon da aka haɗa a wani ɗan ɗakin da aka tsare shi jiya Juma'a, inda wasu jami'an tsaro biyu ke tsaye hagu da damansa, yana yin ƙasa da ido wani sa'in. Cikin waɗanda aka kashen, shida mata uku maza, akwai wata tsohuwa 'yar shekaru 87 da haihuwa. Akwai kuma wasu mutane uku da suka samu raunuka. Dan uwan wani daga cikin waɗanda aka kashen ya ce da Roof, wanda farar fata ne, ɗan shekaru 21 da haihuwa, ya gaya wa wasu masu karanta littafi mai tsarki ko Bible, wanda dukkansu baƙaƙe ne, cewa, "Kun yi faɗe ma matanmu, kuma kuna neman mamaye ƙasar, don haka dole ne in yi abin da zan iya." Hukumomin tarayya sun faɗa jiya Juma'a cewa suna binciken wannan kashe-kashen a matsayin ta'addancin cikin gida da kuma aikin ƙiyayya. A halin da ake ciki kuma, ɗaruruwan baƙaƙe da fararen fata mazauna garin na Charleston na jihar South Carolina sun kama hannayen juna, suna tarera waƙar da ke cewa, "Da baƙaƙe da farare tare muke, kuma za mu yi nasara." Wanda ya kawo ƙarshen sujjadar tuna mutane tara ɗin nan da aka kashe a majami'ar Emmanuel AME ranar Laraba. Shugaban Amurka Barack Obama zai tafi ƙasar Habasha wata mai zuwa, wanda zai zama shugaban Amurka mai ci na farko da zai ziyarci wannan ƙasar ta Afirka, kuma headquarter ƙungiyar tarayyar Afirka AU. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ziyarar ta Addis Ababa za ta faru ne a bayan ta Kenya, wadda aka bayyana tun farko. Idan ya isa Habashar, shugaba Obama zai gana da jami'an gwamnati, sannan ya tattauna da shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka. Wannan ziyarar da Mr. Obama zai kai ƙasar mahaifinsa kuma za ta zama ta farko tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Ya taɓa zuwa Kenya kafin ya zama shugaban Amurka, kuma ya taɓa zuwa ma lokacin da yana ɗan majalisar dattawan Amurka. Shugaba Obama zai halarci babban taro kan cinikayyar duniya na shekara ta 2015, taron da kan haɗa 'yan kasuwa da masu saka jari da gwamnatoci da ƙungiyoyi, don duba yadda za a kyautata rayuwa a faɗin duniya. Sakataren yaɗa labaran fadar White House Josh Earnest ya faɗi a wata takardar bayani cewa makasudin ziyarar shi ne azaburar da tattalin arziki, a ƙarfafa madafun dimokuraɗiyya, a kuma inganta matakan tsaro a Afirka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yawan hare-haren ta'addanci a faɗin duniya ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 a shekara ta 2014. Yawan mace-mace kuma ya ƙaru da kashi 81 cikin 100 akasari saboda ƙaruwar ayyukan ta'addanci a Iraki da Afghanistan da kuma Najeriya. A shekara ta 2014 an kai jimlar hare-haren ta'addanci 13,463 a duniya, waɗanda suka yi sanadin mace-mace har 32,700 da kuma jiye-jiyen raunuka 34,700 a cewar ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka a rahotonta na shekara-shekara a jiya Juma'a. Rahoton ya ce Iraki ta fi yawan mace-mace masu nasaba da hare-haren ta'addanci da kuma sace-sacen mutane waɗanda ke faruwa a daidai lokacin da ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS ke faɗaɗa. A Najeriya an ce an sace ko garkuwa da mutane kusan 1,300 a hare-haren ta'addanci a shekara 2014 akasin ƙasa da 100 da ya faru a shekara 2013 a cewar rahoton wanda ya yi nuni da cewa Boko Haram ce musabbabi akasari. Wannan ya haɗa da sace ɗaruruwan wasu 'yan mata a wata makaranta a garin Chibok. A cewar rahoton a Afghanistan hare-haren da Taliban ta kai a shekara 2014 sun yi sanadin mutuwar mutane 3,400 ciki har da maharan tare da raunata mutane sama da 3,300. An ɗora laifin mafi yawan mace-mace masu nasaba da ta'addanci a shekara 2014 kan ƙungiyar ISIS, sannan sai Taliban, sannan sai Al-Shabab ta Somalia, sannan sai kuma Boko Haram ta Najeriya. Jami'an soja a Pakistan sun ce an hallaka mayakan sa kai akalla 20 a wasu hare-haren jiragen yakin da aka kai jiya Juma'a a wani wurin da ake kyautata zaton mabuyar 'yan kungiyar nan ce a yakin da wato dake kan iyaka dake arewa maso yamma. Wani dan takaitaccen bayanin da aka yi ya ce jiragen yaki sun auna sassan dake lungu a yankin Kebar dake karkashin ikon kabilu daura da iyakar Afghanistan, ya ƙara da cewa 'yan ta'adda kimanin 18 ne suka samu raunuka. Hanyar Kebar mai cike da tarihi ɗaya ne daga cikin hanyoyi biyu na cinikayya da kasuwanci da suka rage tsakanin Pakistan da Afghanistan. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da zargin cewa ƙasarsa na takallar faɗa. Ya tsaya kai da fata cewa abin da Rasha ta yi kawai shine fitowa fili ta kare muradinta, abin da ya kira tsayin daka da jajircewa. Da yake magana jiya Juma'a yayin da yake amsa tambayoyi a taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a St. Petersburg, shugaban na Rasha ya maida martani ga wani tsohon Firaministan Faransa François Fillon wanda ya ce Rasha na daɗa zama mai tsokana. Mr. Putin ya ce Rasha ta daɗe tana ba da haɗin kai salin alin, to amma sai aka daɗa takura ta har ta kai bango. A farkon wannan satin, Mr. Putin ya ba da sanarwar cewa rundunar sojin Rasha za ta ƙara makamai masu linzami masu iya isa daga wata nahiyar zuwa wata a jerin makaman nukiliyar ta a wannan shekarar. Shugabannin ƙasashen yamma dai sun yitar da wannan sanarwar da kakkausar harshe, ciki har da Sakatare Janar ɗin NATO Jens Stoltenberg, wanda ya bayyana sanarwar da tauna tsakuwar nukiliya wadda ke cike da haɗari. Mr. Putin ya ce Rasha ta hana takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba ta yi tasiri da kawo matsala a ƙasar. Ya danganta hakan da abin da ya kira irin ƙarfin tattalin arzikin cikin gidan Rasha da Rasha ke da shi. To amma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ƙaryata matsayin na Putin da cewa mun san cewa takunkuman da aka ƙaƙaba ma Rasha sun gurgunta tattalin arzikin ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin Abari ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na Abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. firasa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna firasa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna Mace Allah kashe kwaham yalla sunanka ne ya rabba ya Allah wani roko nai maka ne ka kara haskani abegina ka kara yin tsira abun abazara ya dashu ba Alayan sakasa ta sahabban sanasa ta auliya mumna sa abigina hijirarsa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna Rabbana karam tubun basira san bai tuka gun Mustafa bai ji zanabiyo duk dan na koyo kai kan fa'i Makagina Yamuwa kujiya hijira zanbiya atakaice ba duba hijira samai maka za ku ji ba shakka san dai kaurace maka zuwa Madina hijiransa da yayi daga garin Makka Madina sun tare shi da murna
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wanda wannan shine na farko a azumi na wannan shekara Halima
Na'am
Maki aji sosai kenan
Ai ni wannan na uku wannan goma na marmarin ni dai gaskiya
ni na wuya ne ba na marmarin bane
ka san muna dadewa kan mu sha ruwa anan
ana dadewa ba kadan ba Halima
ana wajen karfe 10 a ko 9
ta karfe 9 saura kwata
tara da yauwa
tara saura kwata ake shauri
sai an dade kan mutun ya ga labarta
kuma ana sahur karfe 3 da wani abu
wallahi
saboda karfe 4 da minti 10 asuba tayi
Allah ne ya ba mu ladan
amin su mamu amma kin san mu anan da a ce wata kila da dan sauki fa ga wadanda suke arewa da mu kamar yanzu kika duba kamar kasashe su Canada ko anan America ma ce Alaska wadanda azumin su da yake yanzu za lokacin zafi ne azumin su kusan awa 20 ne ko 20 da wani abu
mu nawa muke ne 18 ko
eh kusan 18
haba ai ladan mu kam insha Allah
to te ina za mu faro Halima
ba dai labarin santi an soke labarin santi a hila a bari ya huce
to ba za dai a rasa ba amma dai lokacin sa bai yau za mu ci gaba da ko kuma ba za mu ci gaba kai dan ce yau za mu kawo kashin farko na hirar da muka yi da MGG Musa Garba Gashi wanda yake rera wannan waka wanda kuma in yayi wakar sawa wato sai ki dauka ta kamar su suka zauna suka buga ta
saboda haka dai Salman Al-Farisi baba shekarar fa da baba
Al-Farisi ba masa ban kwara ba zai zo shi da fansara shi Musa Garba Gashi wanda dai aji bayani daga bakin sa shi yake rubuta wakokin sa ba wai abin da suke fada yake fada ba
abin da yasa nace Al-Farisi bye ka san da masu larabcin suke zuwa shi kuma tunda yana Sudan ya nakalci abin sai zo yana fassara yanzu tunda Hausa ake muna ji ai Salman bye a sharuwa lahiya
to Halima bismillah
to zamu fara daga shige kamar da muka saba da harko ga gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Abdullahi Garba Baji shugaban kungiyar masu sauraron gidajen radio na kasa da kasa Ibrahim a Freedom Radio na ganshi ya bani kundin su na masu saurari
kaka yan mobaji
India ne yan mobaji ba India ne Japan China duka dai kaka
haka
to duk muna gaishe su
da haka ne kwanakin baya mun hadu da shi a nan gidan Radio Freedom
yawa
a Kano
to ga wata gaisuwa zuwa ga Adamu Muhammad Faraka da fatan na haɗu wannan suna daidai jihar Naija wanda yanzu haka direba ne a Lagos da fatan yana nan lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Ado Gauta direban UST haka yace yace ince yace lalle ince Ado Gauta
direban UST
to na freedom ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Ibrahim da Solomon da Salisu da Hudu da kuma Musa dukansu ma'aikatan kamfanin jirgin sama Arik dake Kano ga wata gaisuwa hilan a bari ya huce zuwa ga Kasum Magini na Zuwai a Mata Mai da Kalala Guwana a Gudu Maria da Isuhu Sekretar Abilma sai Alhaji Adamu Tira da Maria Hilinge da Ila Hakimi da kuma Molar Cintabaradan da fatan duk suna nan lahiya
haka ne Halima to gaba sai gaisuwar Gambo Barau Patuskum tare da iyalansa da fatan suna lafiya sai gaisuwar Alhaji Uba Function Driver Dangote wanda ke mararrabar Gumau a jihar Bauchi sai gaisuwar Alhaji Abdullahi Kafa ba takalmi a Bauchin Yakubu tare da Dukko Buba Bukuim a jihar Zamfara muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Shatiman Sakwa DC Muhammad dan Sakwa na hukumar custom ta Najeriya tare da iyalinsa da fatan suna lafiya haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin Sakwa Alhaji Mustafa Binni Abdul Qadir tare da Comptroller Aminu Abba da Hajiya Murjana Taminu Abba sai gaisuwar DC Darma Tinkan tare da DC Turaki Usman FOU Ikeja sai DC Alkali Baba Alanki tare da Musa Dahir Wicked dukan ku da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Babal na san lokacin da kika da biki yake wato kin yi tawaye zan ce
biki
Babal duba
aiki ne mallai ai ka san yanayin aikin nan aka tura ka aiki ne
tsakanin nan da inda kika je da Babal din kwata-kwata
na san ba nisa
amma
iyakaci na Kano wallahi iyakaci na Kano
To Alhaji Musa Halima tana gaishe ka barin ari bakin cincima da albasa ka. To gaba sai gaisuwar yan majalisar a bari ya huce ta Facebook Hakilu Abdullahi Federal Road Safety Co sai Zaharuddin Yahaya na Kano State Police sai Tijjani Yaka sai Kad Poli Kaduna tare da Dini Muhammad Wudil KUST da Umar Muhammad El Faruk da Muhammad Basiru ya Sayyidi sai Nuruddin Adamu da Aliyu Musa mai adwa sai makama Hadeja tare da Abu Shuraim Abubakar sai Abdulkadir Ibrahim Alfa sai Muhammad Sani Kanam sai Ango Makarfi na Kaduna State University sai kuma Aliyu wato Ya'u M a jihar Jigawa sai Aminu Bawa Wanzam sai Aisha Murtala tare da Imran SS Tambari sai Jamilu Isa tare da Bashir M Tayyar sai Ibrahim A Idris sai kuma Shuaib Abdullahi ka tsaya ko ka tsayal ne sai Fatima Zahra Abubakar professor a Jami'ar Jihar California dake Northridge a nan Amurka dukan ku da fatan kuna lafiya
yawa Malam Iro ga gaisuwa zuwa ga Hawwa'u Ismail wata matashiya ce mai aikace-aikacen jakan kuna ta ma bani da jakan kuna guda biyu na ta ma
gode kware da gaskiya Allah ubangiji ya saka da alheri
tana lamba 232 a Sabon Sara Quarters dake Kano a karamar hukumar Gwale da fatan tana nan lahiya kuma kamfanin ta shine Al Ismar Worldwide Souvenir Bags
mun gode kware da gaskiya Allah ya saka da alheri mun ga tsaraba
sosai mun gode
kuma cijiyar nan ta fito sai manzo ya tambaye ta dan uwana hijiran sa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna ranko ba shugaba yace ka ji dan uwa annabi yayi mata abuwa ta ke warkar da Abubakar manzona suna cikin kankanan sai ga mushirkan nan bokan nan ya kawo su ba Ize kida tini ya isa ka ya rufe kofar duka ya zuba yana ta ko ina ikiwana hijiransa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna
fita wani ya gan su ya sha gaban manzo shugaba. Suraka shine ya zo nan kuwa ya ce da manzo wai ya kama shi Mustafa manzo na.
To Halima, kamar yadda muka alƙawari masu sauraro, mun tattauna da Musa Garba Gashiwa, wanda ni kin san da in ana faɗar sunansa ba a ce Musa, akan ce MGG ne kawai. Sai na ce mata, wai shin menene MGG din nan yake nufi ne?
MGG abin da ake nufi da MGG, M din farko Musa kenan, G din na biyu Garba, ɗaya G din kuma Gashiwa, saha kuma wakili zan iya cewa Halifa na kasan Sudan na masu waka asawa, to sunan su ne wannan sahawa din.
Ya aka yi ka fara sha'awar waƙoƙi na sahawa?
Gaskiya burgatun sahawa mutane ne waɗanda sun ba da gudunmuwa a faɗin duniya gabaki ɗaya, wanda babu inda waƙoƙinsu su je ba, kuma musamman suna yabo ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waƙoƙin yabon annabi. To wannan al'amari ya shiga zuciyata sosai, wanda ni dai a gida nake kunnawa in na kama satellite na gansu suna yi abin, ina jin shauki a raina yanda baka tunani. To kuma ka san lamari na Ubangiji, duk wani abu da kake da so a cikin zuciyarka, to Allah yakan taimake ka sai ka sami wannan al'amari. To Allah ya bani iko, ya sa yau na zama halifa a bangaren Hausa, ina yin jiyo irin waƙoƙin da suke yi, ina juya shi da kalin da suke yi, amma abin da suke faɗa daban wanda nake faɗa daban, amma duk dai abin da ya haɗa mu manzon Allah ne, duk abin da muke yabon annabi muke.
Wato su waɗannan waƙoƙi da kake ɗauka, kakan ɗauki waƙo karin waƙoƙi ne, amma kuma ba kalmomin da ake faɗa a cikin waɗannan waƙoƙin ba?
Gaskiya ne wannan, gaskiya.
Wato duk waƙoƙin da kake yi na sahawa ɗin nan, wato kalmominka ne kai kake zama ka rubuta su?
Gaskiya nake zama nake rubuta su, saboda sakamakon ni larabcin ma ba jin shi nake ba, kaga zai wahala a ce ni kuma ina fassarawa.
To kamar ka faɗi cewa kana yawan kallon su, na tabbata ba su kaɗai kake kallo ba, wasu mawaƙa da yawa. Me yasa wai baka ɗauki wasu mawaƙa kace za ka riƙa yin waƙoƙinsu ba sai na 'yan sahawa?
Gaskiya ne, kamar da na gaya maka, soyayyarsu da take cikin zuciyata wannan shi ne ƙarfi, sannan ka san duk abin da gabawa ya yi, to Allah ya riga ya rubuta sai ya yi. Haƙiƙa Allah ne ya nufe ni ya sa na zama halifansu, haka nake yin waƙoƙinsu. Allah ya karɓi al'amarin mutane duniya har wannan wato gidan rediyo mai albarka, kowace da talabishin gaba ɗaya, kuma abin ya ba ku sha'awa, kuka ya kamata ku zo ku tattauna da ni, don ni imanin wannan abin daga Allah ne. Wannan shi ne kawai.
To kamar ya zuwa yanzu waƙoƙi na 'yan sahawa ka yi sun kai kamar guda nawa?
Aƙalla na yi kamar guda goma, gaskiya na yi kamar guda goma.
Na san suna da waƙoƙi da yawa, kamar me yake baka sha'awa wajen zaɓen waƙar da kake so ka yi daga cikin waƙoƙinsu?
To alhamdulillahi, 'yan sahawa kamar da na gaya maka mutane ne wanda suke da farin jini a duk duniya. Sau tari ba ma zaɓin kaina ba ne, ni wacce na san na ɗauka na yi da kan kaina ita ce wacce nake ta ya Sahibul Husaini wal Jamali. To amma duk yawanci masoyansu, tunda suna da masoya ɗaya, su suke kamun hannun za a kamun waƙa, ce ga wata, ga wannan, ga wannan. Kai kanka da ka zo na baka labari, nake cewa ina da bukatar waƙoƙin amma ban da su, wanda da kanka kake cewa za ka taimaka min kana da waɗanda za ka ba.
Kamar kalmomin nan da kake rubutawa, dama kai ka saba rubuta waƙoƙin ne, ko kuma dai sha'awar waƙoƙinsu suka sa ka samu wata basira ta rubuta irin kalmomin da kake rubutawa, kuma suna tafiya da waɗannan waƙoƙi nasu?
Gaskiya ne, wato abin da yake faruwa dama can gaskiya na kan dan yi kokarin in ga na rubuta, tunda tun tasowa ta mahaifina Alhaji Garba Gashiwa mawaki ne, kuma muna yi mai amshi. To kaga na taso a gidan da ake waka, dole zan dan sanya za a yi na dan iya rubuta wani abu. To na kan yi irin wannan waƙoƙin in rubuta na yaban annabi haka da sauransu. To sai ya zama na cewa ita waƙoƙin sahawa idan suka kaman da suke ta azkur ya adiyo
urika fitbat ahsin fi man ada
ni kusa nake ta arzikin sani akayo,
arzikin sani akayo domin sa akayo sararin samaniya da doran kasa safsa, arzikin sani akayo
arzikin manzon Allah akai komai da komai na duniya. to kaga ina daukan wani abuwa ne yanayin yanda suka fada ni ma sai in fade shi da yanayin yaran mu shi da nake cewa mun goda rabba mun goda rabba da yayi mu cikin jama'ar manzo Muhammad muka tashi cikin musulunci mai muhimmi
mun goda rabba mun goda rabba da yayi mu cikin jama'ar manzo Muhammad muka tashi cikin musulunci mai muhimmi muka tashi cikin
Alima hira nan da tsayi fa.
Ai ba mamaki Mallam Iro. Ka sa Husana ta gado sai dan gado.
Eh kware da gaske.
Sosai ba mamaki.
Wallahi da lai yana da basira sosai wato in kin ganshi kuma shi yake zama jikin wannan na'ura ta zamani ta hada da wakokin nan shi yake zama ya hada komi da komi bayan ya hada wato abin yakan bani mamaki na je na ga inda yake wannan abin kawai dai Allah dai ya bashi basira Halima
kuma ga sautin yana hita sosai
to Halima zamu da aya saboda lokaci ya kawo jiki sosai sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana zamu zo mu ci gaba da jin tabakin shi Musa Garba Gaishuwa
bye bye Alfarisi Salman ba ni kike tsokana ba ai ni na samu MGG Baba Alfarisi
ba zauraro a sharuwa lafiya
Ya tara tsira na aminci gun Allah sarki as-sama ya bashi cikar girma tare Muhammad ya bashi cikar girma tare Muhammad ya rasulillah habibullah mai kyan saffa arzikin sa ne aka yo
to madallah kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya
So, wata kotu a garin Charleston na jihar South Carolina ta Amurka ta game da jimami yayin da ƴan uwan mutane tara din nan da aka kashe a majami'ar Emmanuel AME ke magana da mutumin da ake zargi da aikata kashe-kashen. Amurka ta yi tir da hare-haren da tsauraran kungiyar nan ta Boko Haram ta kai a kudancin jamhuriyar Niger ranar Alhamis, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38. Dandalin kwarmata bayanan sirri na yanar intanet ta WikiLeaks ya ce ya kwarmato bayanan sirri na diplomasiya ɗaiɗai har guda 60,000 waɗanda ya samo daga wurin adana bayanan harkokin diplomasiyar Saudi da ke yanar intanet kuma wai zai sake kwarmato kundi wajen 500,000 a rukunin Dubai cikin makonni masu zuwa. Wannan ya biyo bayan kwarmata bayanan ma'aikatar harkokin wajen Amurka da dandalin yayi a shekara ta 2010. Jami'an soja a Pakistan sun ce an hallaka mayakan sa kai wajen 20 a wasu hare-haren jiragen yakin da aka kai jiya Juma'a a wani wurin da ake kyautata zaton maɓuyar ƴan gugurmaya ce a yankin da ke kan iyaka da ke arewa maso yamma.
Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci assalamu alaikum
This program has come to you from the Voice of America, Washington.